sannan wasu mani na nuriyar gyara kudi ne an ba da labarin mutuwar gyara kudi ne malami babba ko abul hassan ne ali ibn umar ibn ahmad gyara kudi ne wanda nisba ne ga gyara kudin gyara kudin sunan gari ne sunan unguwa ce a cikin bagadada to shi an ba da labarin mutuwarsa bayan wato shekara 85 hamisa wato 385 wafati an haife shi 306 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 79 to ya wafati an ce 8 zuwa zulqa'ida to ibnul bayyi shi ne hakim ne mustadara ya wafati a karni na 5 shekara ta 5 daga karni na 5 wato shekara ta 405 shekara ta 405 hakim ne mustadara wato abu abdullahi muhammad ibn abdullahi al-hakim ne saburi wanda ya littafa mustadara kai kuma sulata tafai wanda ya bada gudunmuwa da yawa a ilmul hadisi dirayata to ya wafati 405 wato watan safar rana ta 3 ya na da shekaru 84 to da Abdulgani Abu Muhammad Abdulgani bin Sa'id bin Ali al-Azdin al-Sirri ya wafati hijira ta 409 yana da shekaru 77 Abu Nu'aym mai hilyatul awliya mai littattafai da yawa wanda shi ma dai yana cikin wanda suka ba da gudunmuwa a ilmul hadisi da rayata ya yi wafati shekara ta 430 an haife shi 336 shi yasa ya rayu a duniya shekaru 94 shi Abu Nu'aym rera yana abin yadda da shi kuwa ko suna abin yadda da su bai haƙi ya yi wafati wato shekara ta 8 ba a ƙarni na 5 wato bayan shekara 50 bai haƙi ya yi wafati 458 to bayan nan kuma da shekara 5 ke sanatin a shekara 1 aka karɓi ra'ayin Yusuf ibn Abdulbarri malami babba wanda yake hafizul magharibi wanda shi san da ya wafati ya kai wajen shekaru 95 a duniya da kuma Habibul Baghdadi shi kuma hafizul mashriki da a shekara 1 suka yi wafati shi Habibul Baghdadi yana da shekaru 73 shi ko Yusuf wajen 85 shi ibn Abdulbarri zulmaziya ma'abucin daraja wanda aka ce shi Habibul Baghdadi ai duk wanda ya wani littafi a ilmul hadisi dirayatan to lalle kan ya diba daga gare shi ya amfa ya banja man ba da bu alaihi kal iyali ta nan na sai ta za ta mamu nazriya al-alfiya